alazai kimanin 3000 ne daga Ghana suka gudanar da hajjin bana, kuma kamar yadda hukumar ta ce mutane biyu sun rasu kuma mace ɗaya ta haihuwa ƙasa mai tsarki. Mataimakiyar babban jami'in sadarwar hukumar hajji ta Ghana, Hajjia Maryam Sise, ta ce da muryar Amurka cewa an kammala duk shirye-shiryen da ya kamata, kuma tawagar farko da suka tashi daga filin tashi da saukar jiragen sama na tamale sune za su fara zuwa, sannan ranar 23 ga wata tawagar Akra za su fara dawowa gida.
Alhamdulillah, zan ce in Allah ya yarda mahajjata daga kasar Ghana ranar 20 ga wannan wata za su bar kasa mai tsarki zuwa kasar Ghana. Yanzu haka da nake maka magana, ana nan ana awun kayayyakin alhazai a jirage guda 4 muka yi daga arewacin kasar nan, wato a jihar Tamale kenan. Shi yasa su za su fara tashi zuwa kasar Ghana insha Allahu 23 kuma mu fara kwasan alhazan birnin Accra, su kuma mu kammala a 25 wato 25 kenan.
Yana daga cikin dokar kasar Saudi Arabia cewa duk alhazai su isa filin jirgin sama awanni 8 kafin su tashi. Hajjia Maryam ta bayyana cewa hukumar za ta tabbatar da cewa kowa ya samu abinci yayin da suke jirin tashin su zuwa gida.
Shi yasa bisa wannan tsari namu yana daukan kusan awa 2 ko awa 1 da rabi tahiyar Makka zuwa Jidda. Shi yasa mu mun kwashe alhazan mu kusan watara kafin lokacin da jirgi zai tashi. To idan aka kai su airport a cikin wannan lokaci da suke jiran jirgi, za a yi kawo musu abinci daga catering services da muka haya, ba su abinci ya kasance kowa ya ci abinci ya koshi, sa'annan su hawo jirgi. Kuma insha ma Allah duk alhaji zai sauka da wakin jakarsa a Ghana.
Shin ko ne shi hukumar ta yi waɗanda suka biya kuɗaɗen su kuma ba su samu tafiya ba?
Hukumar da aka bari a baya dalil dai wasu na nan ya fito ne ga takaddunsu, wani na nan ya samu sama da shekaru 65, bayan hakan kuma wasu kuma na nan matsala ta na'ura inda aka dora passport din su na'ura bata dauka ba. To amma yanzu matsayin board shine idan aka dawo gida nan da kusan kwanaki 5 mahajjata duka sun dawo gida, duk wanda bai samu tafiya ba da aka bar shi a gida, a shirye board take ta mayar masa kuɗin sa.
Alazan sun bayyana muryar Amurka ra'ayinsu akan yadda hajjin bana ta kasance da su.
Sunana Alhaji Adam Abdulrahman ne, farkon zuwa na ce ga da muka zo ba wani matsala, wallahi motoci ne, abinci ne, komai alhamdulillahi, wallahi hajjin bana mun gode ma Allah.
Sunana Kibat Usman, oh alhamdulillah, this year hajjin na yaje successfully, ko abinci kuma oh abinci ya bugu nan ga abinci ya bugu, kuma akwai wani suna sada abinci ya ka fi wanda aka dafa kai ka take abinci ba. Ina yi wani bima wannan sauran mambo a rasayin da dai da shi, ba alhamdulillah mun gode ma Allah.
Idan ba a manta ba, alhazan Ghana na bana sun tashi zuwa kasar Saudi Arabia ranar 20 ga watan Yunin 2022, hakan na nufi cewa sun wata ɗaya tuk-tuk a ƙasa mai tsarki. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.